Shirin na gwamnatin tarayya mai take P-Wash da ke mayar da hankali wajen samar da ingantaccen ruwa, tsaftar muhalli da na jiki wanda ma'aikatar ruwan Najeriya ke jagoranta na da zumar cimma muradin cigaba mai dorewa na shida. Tuni gwamnatin tarayya ta kebe naira triliyan 1 da miliyan 700 don tabbatar da samun nasararsa. Jihar Kano ce ta biyu a Najeriya wajen rungumar shi wannan shiri gadan-gadan, inda jiya gwamnan jihar ya rattaba hannu akan yarjejeniyar aiki tare da ma'aikatar ruwa ta tarayya. Na tambayi gwamnan Kanon Dr. Abdullahi Umar Ganduje ko menene muhimmancin wannan shiri a gare su.
Ai, muhimmancin sa yana da yawa kwarai da gaske. Tunda an yi magana ruwan sha, kasan an yi magana rayuwa kenan, kuma an yi magana tsaftace muhalli da kuma wato kula da lafiya. To waɗannan duk abubuwan ka hada su, ai kaga abinda mutane suke bukata kenan. Musamman ka san irin abubuwan da suke faruwa a ƙauyukan mu, to zaka san cewa wannan tsari da aka dauko tsari ne wanda yake zai kyautata rayuwar al'ummar Najeriya, musamman mu a arewa.
A baya dai shirin cimma muradin karni na MDG bai sami cikakken nasara sosai a Najeriya ba, yanzu kuma gashi an dora da shirin SDG. To ko me hana wancan shiri na MDG samun cikakkiyar nasarar? Tambayar kenan da naiwa ministan albarkatun ruwan Najeriya, injiniya Suleiman Husaini Adamu.
Don an dogara ne akan kasafin kuɗi da muji gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi, saboda haka muka ga ya kamata fito da wani tsari wanda shi wannan sabon tsari na Sustainable Development Goals ya zama na ba a samu matsalar da aka samu a baya ba. Duk da an dan samu nasara kaɗan a Millennium Development Goals, amma ba ta kai abin da ake bukata ba. Shi yasa muka fito da wannan tsarin, ya zama na cewa ga abinda gwamnatin tarayya za ta yi, ga kuma abinda gwamnatin jiha za ta yi, amma duk sai mun yi da mun yarjejeniya kan cewa idan gwamnatin jiha ta yi kaza, to gwamnatin tarayya ma za ta yi. In kuma gwamnatin ta ki, gwamnatin jiha ta ki, kuma gwamnatin tarayya ita ma tana da damar ta noke. Ana so ne don a ƙara zuma akan abu, a taimaka wa mutane wajen harkar ruwan sha din nan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.